You're now rocking with A&B.
Yeah, Siesta. Allah mai biyan bukatan kowa na nan da rai. Allah mai biyan bukatan kowa na nan da rai. Allah mai biyan bukatan kowa na nan da rai. Yana nan da rai. Yana nan da rai. Allah mai biyan bukatan kowa na nan da rai. Allah mai biyan bukatan kowa na nan da rai. Allah mai biyan bukatan kowa na nan da rai. Yana nan da rai. Yana nan da rai. Assalamu alaikum jama'an da ke duniya. I'm giving you good and reasonable greetings everywhere. I came here in peace, all I need is please lend me your ear. Whether you are nearby, within or you are far away, it doesn't matter whether you are prepared or unprepared. I came with the good news to tell you Allah na the way. To clear all the doubt in the heart of all those that walk away from the problems they have, from the issues they have. I know many have been praying but it still there's no reply. I just want you to keep on your praying and never lose your hope. Christ our Lord is alive, Zephia Jamu Warku. Just be little more patient, he's gonna be with you in a couple of times. Pray endlessly and watch and you will see what will occur. Everything that seems difficult for you, you will conquer. And you will be the first person in shouting happiness loud. Trust me, mark this word of reference, it's coming from witnesses. Yeah. Allah may be a bukatan kowa na nan da rai. Allah may be a bukatan kowa na nan da rai. Allah may be a bukatan kowa na nan da rai. Yana nan da rai. Yana nan da rai. Allah may be a bukatan kowa na nan da rai. Allah may be a bukatan kowa na nan da rai. Allah may be a bukatan kowa na nan da rai. Yana nan da rai. Yana nan da rai. Dalilin haka Shadrach, Meshach da Abednego suka ki su durkusa wa gunkin Nebuchadnezzar. Ba tsoro ba fargaba saboda su san kana nan. Ba tsoro a jikin su gaba gade suka amsa. Allah da muke bautawa ai yana da iko, ya cece mu daga tanderun gagaruman wuta. Nan take ya umurta a jefa su cikin wuta. Amma da yake Allah mai iko daga can sama, ya turo mala'ikunsa all the way from sama to watch over them and protect them like never before. So even the world will turn against you, never hide the truth. Always be proud of the Lord and never deny him for once. Actually will be funny when I hear some people talk that they don't believe in someone who call us the numb God. I don't know where are the heart, I don't know where are the God. I don't know how the heart could vomit so terrible the trash. Yeah. Allah may be a bukatan kowa na nan da rai. Allah may be a bukatan kowa na nan da rai. Allah may be a bukatan kowa na nan da rai. Yana nan da rai. Yana nan da rai. Allah may be a bukatan kowa na nan da rai. Allah may be a bukatan kowa na nan da rai. Allah may be a bukatan kowa na nan da rai. Yana nan da rai. Yana nan da rai.